yayin da hankula suka fara kwantawa a yankin Gashaka da ke jihar Taraba, bai bawon tashin hankalin da ya auku a tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu 'yan kabilan Dola na ƙauyuka hudu da ke gundumar Garbabi, lamarin ma da ya ja asarar rayuka. Yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno, inda shugabannin al'umman yankin ke mai da martani ga kalaman da wasu hadiman gwamnatin jihar suka yi na danganta tashin hankalin da rikicin Boko Haram a wajen taron manema labarai a Jalin Gofa da jihar. Dan majalisar dokokin jihar Taraba da ke wakiltar yankin Honorable Umar Yusuf ya ce ma abin takaici ne yadda wasu yanzu ke kokarin danganta lamarin da rikicin Boko Haram. Hakanan kuma dan majalisar ya ce ma hotunan da ake ta yadawa ta kafar sada zumunci na bogi ne domin neman sake tada hankulan jama'a.
Akwai abin da mutane suke ta yadawa, wani yana cewa wannan da ya dangana ga mutanen Boko Haram ne. Gaskiya akwai ban takaici, akwai bakin ciki kwarai a ciki, akwai kuma hotuna da suke ta yadawa ta hanya yanar gizo wanda wa'annan duka karirrayi ne na banza da wofi.
Ita ma dai hadakar kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah ta kira wani taro manema labarai, inda ta mai da martani game da kamun da runo 'yan sandan jihar ta yi wani shugaban Fulani da cewa shine ma kitse wutar rikicin. Tun farko dai kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba alkali Shaba ya ce sun kama wani jihar mai suna Ayuba Ishaku da cewa a gidansa ne ya kitse wutar rikicin. An samu asarar rayuka fiye da 15, to amma yanzu haka hankula sun fara kwantawa, kuma tuni su fata da yawan 'yan sanda ya amince da a tura wani rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma. Hakanan kuma mun kama wani zauro wanda yara na suka ce a gidansa ne ma aka gudanar taron kai wannan hari, a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban. To sai dai kuma tuni hadakar kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya miyati Allah ta mai da martani, inda ko ta ce ba ma haka zancen yake ba. Alhaji Sabi Muhammad Tukur da ke zama shugaban kungiyar Taraba ya ce su yi mamaki game da waɗannan kalamai, duk ko da cewa sun sanar da rundunar 'yan sandan jihar abin da ke faruwa tun farko, to amma ko yanzu ake neman sauya zancen.
Muna so mu gaya ma duniya su sani cewa binda kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya yi bai yi shi a bisa ka'ida ba, ya nuna kan cewa wataƙila ya ɗauki wani ɓangare ne, ya bar wani ɓangare. Zan yi mamaki mutumin da arɗon da aka gayyace shi akan cewa ka zo mu ji abin da yake faruwa a gare ka, aka ɗauki shi aka kawo shi Jalingo aka fidda shi gaban 'yan press kan cewa shi ɗin nan shi haɗa baki da Fulani ko kuma wasu su je su kona ko kuma su kashe wasu. Wannan abin ya ban mamaki, shi kansa wanda aka kawo bai san abin da ya faru ba, don ma ba gaya mishi abin da ya faru ba. Ni kaina na buga ma kwamishinan 'yan sanda na ke gaya mishi cewa ga report da na samu abubuwa fa na faruwa a daji, an kakkashe jama'an mu, an sassare shanukansu. Sai na buga masa sai shi to ba dama zai zo office. Su haka nan da abin da muke da shi a namo yanzu kafin na sake duba wasu mu da mutane fiye da 50 wanda aka kashe su. Wasu an dauke su an zubar da su gabakin a cikin ruwa, wasu an tone rami an binne su. Zaka samu ga riga ba mutum, an shirya rigansa an shirya wundonsa baya nan. Sannan shanu kai kuma har ga Allah yanzu haka nan shanu wanda aka kashe su aka sassare su sun fi 400, amma wanda suke na suke yawo ya fi 3000. Shanu suna daji, baka isa ka je ba, ba wanda isa je da dube su. Shanu suna na daji suna ta yawo fiye da shanu 3000 yanzu haka a daji.
Gwamnatin jihar Taraban da Acted Dare Desan Instaku ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce gwamnatin jihar ba za ta kula mun cewa duk wani da aka kama na da hannu a wannan tashin hankalin ba. Kawo yanzu dai tuni fa aka tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin da mai da doka da oda, yayin da rahotanni ma ke cewa mutane sama da 4000 ne rikicin ya raba da gidaje sakamakon wannan tashin hankalin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.